أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الجمعة قوم دوت محرم شكرا تدور دليل دور أربعين دبيل Hijriya wanda ya dace da 28 da watan 7 shekara ta 2023 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka al-Jami'u Sahih na al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 130 daidai cikin kitabul juma'a muna cikin sabon kitabul juma'a zan mu tashi babu na hudu cikin shi babu fadlul juma'a nan ne zan mu tashi باب فضل الجمعة باب عندك بيان فرل الجمعة إن جاء الإمام البخاري حديث ندري تقص دا تمانين دا الإمام يكي تيوها دسنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبي صالح السمان أن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زال الله صلى الله عليه وسلم يكي تيوى من اكتصل يوم الجمعة دوان دي يوان كاران الجمعة gusala la janaba irin wankan janaba summa raha sannan sai ya tahi masallaci yammare ta masallaci arrawa shine tahiya bayan rana ta gushi faka annama qarraba badana kamar yayi sadaka ne da taguwa wa marra fi sa'ati saniya wanda yake cikin sa'a ta biyu faka annama qarraba baqara kamar yayi sarka ne da saniya wa marra fi sa'ati salisa wanda yake a sa'a ta uku faka annama qarraba kabshan aqaran kamar yayi sarka ne da rago mai kaho wa marra fi sa'atir rabi'a wanda ya tahi a cikin sa'a ta hudu fa ka annama qarraba da jaja kamar yayi sarka ne da kaza wa man sa'at wa marra fi sa'atir khamisa wanda ya tahi a sa'a ta biyar fa ka annama qarraba baida kamar yayi sarka ne da kwai fa iza kharaja al-imamu idan liman yahuto hadratil mala'ikatu mala'iku sai su halarto yastami'una zikir suna sauraron zikiri suna sauraron khutuba wannan mala'iku ne wanda aka wakilta dan saboda rubuta wannan aikin kade ba al-hafaza bane kamar yadda maganan malamai tahi inganci kamar yadda zan mu gani wa zakara hadisi abi huraira anan al-imam ya ambaci hadisin abi huraira cewa wanda wanka ranar juma'a har zuwa karshen shi wanda muslim ma ya huddo shi da sauran sahabul kutub da al-imam tirmizi da nasa'i da abi dawud da sauransu da ibnu majah duk sun huddo shi wannan hadisi mai albarka haka jumhur malamai suka rawaito cewa guslal janaba wanka wankan janaba jumhur malamai haka suka rawaito shi ibnu mahan ya arwaya shi aka ce guslul juma'a wanka na juma'a wal murad abinda ake nihi gusulanka guslal janaba min sifati wanka irin wankan janaba a siffar shi dan saboda wanka na ibada duka suna kama da wankan janaba wajen siffa wa abu adaman qada wanda suka yi tahi akwai wanda suka yi tawilin cewa ana so a ranar juma'a ya kunsalci iyalin shi dan yayi wankan janaba dan annabi ya ce guslar janaba wankan janaba to yace wannan fasara ce wadda ta yi nisa dan sun ce li yakunu agaddal basar dan ya kasance ya hirmutse idan shi wa askanu li nafsihi ya hinu tsuwa ga zice shi wa in kada ayu didda hadisin aus cikin as-sunan al-arba'a yana karfafa shi man ittasala yawmul juma'a wagata sala wanda yi wanka ranar juma'a kuma ya wanke sauran jikin shi abu na gaba al-murad bil rawahi abinda yake nihi da ar-rawah nan maraita da yake cewa zai maraita shine az-zahabu awwalun nahar ya tahi da farkon wuni wa qarna baha ibn hibban a cikin sahihin shi yayi fadakarwa yake cewa fil khabar dalilun ala didd man qala la yakunu illa ba'da az-zawal kishiyar magana wanda suke cewa tahiyyabat ta kasancewa sai bayan zawali dan sun yi amfani da kalmar raha raha ita ce tahiyyar da mutum zai yi bayan rana ta gushi in gada ne kuma daga sahe kahin zuwa rana ta gushi to kenan nan arrawa sara kuma cikin dare dulja kuma cikin tsakiyar dare to kenan da suka ce arrawa hadisin da annabi ke cewa arrawa mutunan da yayi tahiyya ta marece bayan zawali ba hakikanin zawalin ba yake dan in sai bayan zawali ne ina za a samu wannan sa'o'in guda har biyar a yi kaka sasa haka duk da sa'o'in ba sa'o'i ba kamar yadda muka sani na agogo ake nihi lokaci kawai ake mudda min zaman wa haza mazhabul kufiyin wannan shine mazhabin malaman kufa da auza'i da shafi'i da jumhurin daliban shi ahmad da ibnu habibul maliki da Muhammad ibn Ibrahim al-Abdari suka tahi a haka amma Malik da diyawa daga cikin ɗaliban shi da Qadi Husain da Imam al-Haramaini sun tahi akan ce abinda ake nihi da sa'at inna shine lahazatu latifa ba'd az-zawal ɗan wasu ɗan sa'o'i wanda ba masu tsawo bane bayan zawali kenan su su Malik sun tahi akan cewa har sai bayan zawalin nema ake zano wannan abubu ake zano wannan faralar da ladan kenan har sai bayan lokacin juma'a ya shiga ne ake shiga lissahin wane ya riga wane ya riga wane ya riga haide sa'o'in su zama na sa'o'i ne ɗan ƙanana ba tsawo adda kai tsakanin tazararsa ba wa kariha Malik at-tabkir fi awwal an-nahar Malik ya karhanta mutun yayi sammako tun sahi kamar da yazo a cikin muntaka na al-Imam al-Baji amma ce magana mafi inganci a wajen malaman Shafi'iyya shine harkon sa'an nan tun hutawa al-fajr tun fitawa al-fajr ba daga hutawa rana ba daga al-fajr ya huto Ibn Battal ya kawo muqabilin wannan kamar da shin huda maganar sosai a cikin shi Ibn Mulaqin ya shin huda magana a cikin sharhin Umdatul Ahkam kamar yadda mun sha fada cewa Ibn al-Mulaqin yana da abun nan sharhi na Umdatul Ahkam wanda wajen mujallar 12 Rabi'u abu na gaba fiqhun hadisin wannan cikin shi akwai zaburaswa kenan magana dai mafi inganci shine a ce ba sai bayan zawali ba dan sai bayan zawali ne ina magana faralar tabkiri yin sammako mutun yayi sammako ya je juma'a ya riƙa karatun Qur'ani shi yayi zikirin shi kan a ce ya ribaci wannan wunin da kuma neman sa'a in aka ce sai bayan zawali ne lokacin ƙwarai ya ƙure ta yadda wata 12 da rabi 12 da 20 ko zuwa gaba lokacin ya matse ta yadda ba za a samu sa'a cikin wannan ba ko da an same su amma babu hikimar zaburar da mutane ai sabko zuwa ga juma'a wanda wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ni cikin shi akwai zaburarsuwa akan ai sammako zuwa ga juma'a kuma cewa martabobinta wajen farala shine abinda aka faɗa kin wannan daidai gurgurdan ayyuka ne kuma cewa sadaka da ake yi tana ko ka abu ko ka dan ko diyawa mutun yana kiran shi da sadaka dan ga mai kwai an kira shi karraba haka nan mai taguwa shi ma yadda aka kira shi karraba haka yazo cikin sunanin nisa'i yake cewa ba'ad al-kabshi bayan an ambaci ragon a cikin ruwayan nisa'i an ƙara cewa badda wanda yayi agwagwa sannan kaza sannan kwai a cikin wata ruwayar daban aka ce kaza sannan tsuntsun da yake cewa al-usfur sannan sai kwai isnadin su kuma duka masu inganci ne cikin shi akwai cewa idlaqul qurban ala dajaja al-qurban ba sai babbar dabba ba karamar dabba da kaza da kwai ga su an kira su da al-qurban abinda mutun zai yanka na dabba dan saboda samun lada ana daukan shi ne akan abinda ya gabata a cikin shi kuma akwai cewa at-tahiyya bil ibil afdal min al-baqar mutun yayi layya da rago da raqumi ita ta hilada gami da saniya dan saboda annabi anan ya gabatar da raqumi sannan ya biyo da abin da ya biyo ba sannan ya kawo saniya sannan abin da ya biyo ba amma sun yi ijma'i akan cikin hadaya wannan magana cikin hadaya ake magana ga wanda suke haji kamar yadda karanta risala da sa'askari da muftasara zai ga wannan cewa cikin layya a cikin abin da ya shahi hadaya wa amma fi dahaya fal ibl afdal summa kaza cikin wannan cikin hadaya kan yake so amma kuma a wajen lai wannan ijma'in malamai ne a cikin mutun yana aikin haji ne babban yahi sannan mai bi mishi sannan mai bi mishi dan saboda can gurin jama'a ne nama ake so ya yawaita a wadatar da mutane daga yunwa amma a cikin layya shine aka yi sabani mazhabin Shafi'i da Abi Hanifa da jumhurin malamai su har a wajen layyan ma raqumi yahi sannan saniya sannan tumkiya sannan hal kamar yadda yake cikin hadaya dai amma mazhabin Malik kamar yadda muka sani tumki rago yahi sannan saniya sannan raqumi kalu suka ce dan saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi layya da rago guda biyu wanda suke kuma shine rago shine aka dori hansar shi layya asalin ta miye shar'antuwarta da za a shar'anta ta a asalin ta menene ne ai shine dauka amsa hansa Annabi Isma'il da za a yanka shi to da za a yanka shi me Allah ya kawo dauka hansa rago ko raqumi ko saniya kenan tunda rago aka kawo to alayyan ma ta kasance shi yahi ba za a kalli girma ba da cewa wancan yahi kashe kudi da yawa yace wa fi'luhu amma aikin Annabi alayhi salatu wassalam bayanu ne akan cewa kazaqin shi yahi me yasa dan saboda tana yuwa yake aikatawa ne dan saboda kaw wasu su ce sai sun yi haka nan na gaba mala'ikun da aka ambata anan ba mala'iku bane na kiyaye wannan na kiyaye bayu wanda kiraman katibi ne ba su bane ba masu rubuta lada da zunubi wannan wasu mala'iku ne daban wanda suka taho kawai dan saboda wannan aikin kadai na ranar juma'a su rubuta wanda ya sabko ranar juma'a sannan mai bi mishi amma kuma hafaza kuma su suna nan daban idan riwaya ta zo daban ta nuna cewa ba su bane al-Imamu al-Maziri haka ya tahi kamar da al-Imamu an-Nawawi ya naqaltu ibn al-Baziz yake cewa la adri hum am ghayr hum ban sani bane su ne ko kuma wasu sunne kenan shi yayi tawaqqufi a cikin mas'alat a cikin hadar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan fa iza kharaja al-imamu qaddarat al-mala'ika yastami'una az-zikr idan liman ya fito mala'iku sai su hararto suna sauraron zikiri bata cin karo da ruwaya sahihiya da take cewa fa iza jalasa al-imamu dawo suhufa idan liman ya zamana sai su nade takardun su kaga ruwaya da muke ciki ce mana tai idan liman ya fito kenan yana fitowa daga gidan shi ne tun bai zo masallacin ba zai tsaye da wannan aiki wata ruwaya kuma ta ce fa iza jalasa al-imamu sai ya zamana a bisa munbari da za su fasa yace babu cin karo da juna li anna bi khuruji al-imamu yahduruna min ghairi tayyin fa iza jalasa al-minbar dawaha yace babu cin karo da juna dan zama abu samun bari cewa idan ya zama na munbari ba rubutu aka ce zai sahasa ba nade takarda ne sai liman ya zama na munbari zasu abin nan zasu yi kenan kaga arwaya fa iza jalasa al-imamu ba ta aka bar su saurari ta aka zasu nade takardu takarrin da suke wannan rubutu a wata ruwaya ta ibnu khuzaima Allah mashrama yake cewa ala kulli bab min abwabil masjid yawm al-jum'ati malakan yaktuban al-awwal fal-awwal al-hadith ila akhirih ruwaya ibnu huzaima ta akan kowace kofa ta masallacin juma'a ranar juma'a akwai mala'iku guda biyu suna rubuta masu zawwa masallaci su rubuta wani na harko wani na biyu har aje dan ne na karshe wanda kaga ba wanda zai fatan akai list din wajen Allah ga cewa shine darni gobe a ga haka nan jiba a ga haka nan kaga mutun ya sake halin shi wa fi hadis abdullah ibn amri yake cewa urfi'at al-aqlam fa taqulu al-mala'ika ba'dhum li ba'd ma habasa fulanan fa taqulu allahumma in aka samu wani wanda
ha ce ya hakuri muna karanta
kina anan gurin yake cewa a cikin wani hadisi sai su ce a cikin hadisin na ruwaya ta ibnu huzaima yake cewa idan sun ga wani bai zo ba sai su ce mala'iku sai su ce ma habasa fulanan me ya tsaye da wani yau bimu ganshi a juma'a ba sai wasu ƴan uwansa mala'ikun su ce Allahumma in kana dallan fahdi ya Allah in bacewa ce ka shiryar da shi wa in kana maridan fashfihi in mara lahiya ne ka warkar da shi wa in kana a'ilan fa agnihi idan talauci ne neman abinci hana shi zawa ya Allah ka wadatar da shi kaga ya samu addu'a ta mala'iku wannan wanda ruwaya ta ibnu khuzaima ta kawo wannan kenan kaga mai halarta juma'a radda bai zo ba saban shi ne to mala'iku su mishi wannan uzurin suna mishi wannan addu'a a cikin addibaj na al-imam al-khatali daga ruwaya aisha hadisi marfu yace al-awwal fal-awwal hatta yaktuban 40 thumma yadwiyana suhuf na farko da na daya da na biyu zasu rika rubutawa har sai su rubuta mutum 40 da dan su nade takardun su wai kaudane su mai an zikir sai su zamna suna sauraron ambato shine hudu ba abinda ake nihi da zikiri ne yace shine hudu ba ruwaya ibn al-musayyib ta bayyana ta daga abi hurairah yace yastami'una al-khutbah suna sauraron khutbah yace faman atawa al-imam fil khutbah fataha al-kitaba fi suhuf wanda yazo liman ya riga ya zo irin mutanen da zai zamana juma'a da ta zamana dan ragwancin mu sai sati sati ake yin ta amma kaga mutun sai an fara khutbah zaka ganshi da gudu ya taho a guje to wannan ya kubuce ma wannan lada har kullun bai da ita bakin shi dai ladan sallar shi amma ita wannan lada bai da ita walahu ajrul mudrik lal musari yana da ladan wanda ya samu juma'a ba wanda ya rigai rigai ba musara a zuwa ga juma'a kenan duk wanda sai an fara khutbah yake zawa a kullun ba shi babu wannan babu shi babu wannan lada sai babe na gaba al-imam yake cewa babun babe kenan mun gani a cikin abin da ya gabata da jima'a mun yi bayanin cewa al-imam al-bukhari Allah mashirama cikin manhajin shi na kulla babubuka yana da hanya guda hudu manhajin shi na tarajimul abwab guda hudu ne daga ciki tarajimul abwab al-muhmala kulla babubuka wanda suke muhmala ne ba a sa komai ba ba a cewa babun fi kaza ta wuce babun ya kyale shi to irin shi ne yayi a nan gurin babe na biyar kenan ya kulla tarjama muhmala kamar yadda yana daga cikin manhajin shi akwai wasu wanda kuma malamai suna bayanin ɗaya bayan ɗaya dukkan inda aka samu irin wannan sai su yi bayanin cewa ga dalilin da yasa kuma ga abin da yasa al-Imam al-Bukhari yayi wannan da ya kulla wannan baban a karkashin shi sai ka hadisi na 882 ce haddathana Abu Nu'aym haddathana Shayban an Yahya ibn Abi Kathir an Abi Salama an Abi Huraira anna Umar ibn al-Khattab cewa Umar dan Khattab bainama huwa yakhutubu wani lokaci yana khutuba yawmal juma'ati ranar juma'a iz ja'a rajulun sai wani mutum yazo fa qala Umar ibn al-Khattab sai Umar dan Khattab yace lima tahata bi sunna an salam yake tsaira ku gami da sallah kaga wanda yana bibiyar sha'anin ki a matsayin shi na shugaba yana bibiyar wanda ma su zo a makara masallaci miye akai ya akai fa qala ar-rajul sai wannan mutun yace ruwa wata ruwa ta bayyana ta sahihi muslim cewa usman dan khattab usman ibn affan yace ma huwa illa an sami'tu nida'a fatawadda'tu babu abinda yasa haka kawa sai kiran sallah naji ban hada ku ba ma'ana na shagala kawa sai da naji kiran sallah na manta fatawadda'tu nayyar walla fa qala sai yace alam tasma'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi kujiba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza raha ahadukum ila al-jum'ati falyaktasil idan dayan ku zai mareta zuwa ga juma'a to yayi wanka ba kujiba annabi sallallahu alaihi wasallam ya huda haka ma'ana da kace ar walla kadai ka takaita akan ta a wata ruwayar da ta gabata ne ina gani ce mushe wal wudu'u aidan iktasarta alal wudu'u aidan kuma takaitawa kai akan ar walla wannan an rawaito da ma'anar shi marfu'i ta huskoki daban-daban ta an danganta abin cewa annabi ne alayhi salatu wassalam abin ya faru gare shi ibn hibban al-busti ya huddo cikin sahihin shi Allah mashi rahama daga ruwaya isa ibn ishaq yace haddathani abana ibn salih an mujahid an jabir yake cewa dakhala sulaykin al-gadfani al-masjida sulayk al-gadfani ya shigo masallaci wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya khadubu annabi sallallahu alaihi wasallam yana khuduba fa qala lahu sai yace mishi irka arkaate ne irka a guda biyu wala taudanna limisal haza kaka karin irin wannan sai liman yana khuduba ka taho arkayin sabko azu faraka ahuma summa jalasa yayi raka'a su sai zamna ibn hibban yana cewa arada abinda annabi yake nihi la taudanna ila al-ibta'i fil maji'i ila al-jum'a kada kai koma zuwa ga jinkirin zawwa juma'a wannan yana cikin manhajin ibn hibban yana ce dan sharhi takaitacce a cikin sahihin shi sahihi ibn hibban littafi ne mujallal qato ne wajen nuska ta wajena wajen mujallal 10 ne me yasa dan saboda hadisan in ya kawo yana dan taujihi kuma hadisai ne jingim yayi da awarcewa zai tattaro dukkan wasu hadisai na annabi alaihi salatu wassalam duk da gurin bai cika ba in ji malama amma yana da iya kokarin shi tun daga kulla babe zaka zai fahimtar da kai hanyar hadisi ina ya ba gaba baban kade da zaka karanta a sahihi ibn hibban zai nuna maka kasan sharhin hadisin nan in ba zaka muguwa fahimta ba a kalkashin baban ne zai kawo shi matukar ka tsaya ka kalli baban ba zaka ma hadisin muguwa fahimta ba yake cewa ibn hibban bayan ya hudu wannan hadisin yana cewa kakkai ƙara komawa zawwa juma'a a makare ya umarce shi da raka'a biyu al-imamu ahmad Allah mashi rahama ya hudu hadisi daga hadisin abdullahi ibn busri yace wani mutum ya zo yana tattaka wuyan mutane ranar juma'a annabi yana khutuba sai annabi yace mishi faqad azaita wa aneta ka cutar da mutane kuma ka nesantar abu dauda ya hudo shi da nasa'i amma a wajen su babu ma'ana cewa anaita ma'ana cewa anaita shine ibda'ata fil maji'i kai jinkiri wajen zawwa ma'ana wa akhartahu an awanihi ka jinkirta shi zuwa ga lokacin ta mun yi sharhin al-awana cikin abun nan laqad ana tazawwudu in aqalna mun ga ana asalin kalmar da aka ciro ta to ka ganin shine anaita anaita ka kawo ta a lokacin da ba nata ba wa kharrajahu ibn majah huddo shi da sanadi mai rauni haka dabarani yace wani mutum ya zo ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana khutuba sai yace ya ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yalhu ahadukum ma ta iza kadat ash-shamsu tafutuhu ja'a yataqaddar riqaban nasi uzihim dayan ku sai zamana har sai rana ta kusa wucewa da ya taho yazo yana tsatsallaka wuyan mutane yana cutar da su sai annabi sallallahu alaihi wasallam akai dogon bayanin shi wancan mutum kenan nan ruwaya hadisin abinda zan mu gani ruwaya da ibn hibban ya kawo cewa da annabi ne abun ya abko da sulaykin al-gadfani amma a hadisin da muke ciki cewa umar ne da wani mutum waki ata abku guda biyu ne kenan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi haka da sulayk kuma zamanin umar an yi haka in an samu kissa ta samu waki'a in an samu ta samu cin karo ta samu maimaituwa irin ta to wannan gurin ake samun illa sai ta shiga wani sai ya dauka marfu'in ya barshi a matsayin mauqufi mauqufin ya barshi a wajen matsayin abun nan marfu kamar yadda malamin ga dali wannan asbabukin illa daga cikin sa akwai waqful marfu ko rafa'il mauquf a dauki marfu'i a maida shi mauquf to wannan yana daga cikin sababban da suke kawo haka nan
nan da al-Imam al-Bukhari ya kulla baban nan a muhammal al-Imam Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yake cewa kaza da yace babun yace wa wajhu ta'alluquhu bima fihi isharatun ila ar-radd ala man da ijma'u ahli al-Madina ala tarki at-tabkir ila al-Jum'a in muku manta ba yanzu a cikin nan gurin mun ga cewa na daga cikin ra'ayin Malik ya karhanta cewa ayi sammako a tahi Juma'a da shi da daliban shi to Ibn Hajar yace wannan baban Bukhari kamar yana yin nuni ne zuwa ga raddi ga wanda suka yi da'awar cewa ijma'in malaman Madina ne cewa bai kamata ba ayi sammako zuwa ga Juma'a tunda sahi yace li anna Umar dan Umar ya mushi sammako akan rishin sabko a cikin jama'a sahabbai nan Bukhari wancan ra'ayin ne yake so ya ma raddi kamar yadda muka yi bayani da Juma'a yana da cikin manhajin Bukhari raddi akan wasu mazahib a cikin kulla tarjuma babun fi kaza mun gani can baya a cikin kitabu tahara yayi babu istinja'i bil ma'i baban yin tsarki da ruwa bai buƙatar har sai an yi babi to amma yana raddi ne ga wasu asar da suka zo cewa makaruhi ne tsarki da ruwa dan saboda israfi ne tabziri ne ayi da dutsi to wannan abinda Bukhari yake ne tun a kulla baban yayi raddi ga masu wannan ra'ayi akwai bahasi wanda nike yin shi wanda na fara shi na mas'ala guda akan hada wannan tarajim kin da Bukhari yake raddi ga wasu mazahib in hada maganar cewa wannan baban da ya kulla raddi ne yake ma ga wasu kuma su wane ne yake ma raddin kuma a ina suka hadu wannan magana cewa ra'ayin su ba haka yanzu ayin nasaba ma Malik akai to in ka koma littattafan na Malikiya kana bincika ummahatul kutub na Malikiya zaka ga magana shi dan duk abin da su fada zaga suna da hujja suna da madogara to wannan yana ciki Bukhari raddi ne yake ga Malik da wasu malamai da suka tayi cewa yin sammako ga Juma'a makaruhi ne yace me yasa dan yana so ya nuna cewa wannan Umar a cikin jama'a da yayi zargi wannan mutun cewa me ya hana ka kai sabko cikin jama'a ne na tabi'ai sahabbai annabi masu yawa da manyan tabi'ai na garin Madina amma kuma da anan gurin da yace ya sarge shi bisa ce ba a ai makaruhi ne me yasa zaka ce mushi da sun mushi inkari wa wajhu dukhulihi fi fadl juma'ati ma yalzamu min inkar Umar ala dakhil itibasu abinda yasa kuma wannan hadisin ya shigo cikin baban faralar juma'a karkashin faralar juma'a dan saboda amma wanda yake yin sammakon inkari akan wani abu ya tsare shi ya ki zawwa anan gurin inda zan mu fahimci faralar juma'a karkashin wannan hadisin ba karar bane ba sarahatan bane to sai ki kawo shi karkashin baban sai babun yayi mararaba tsakanin shi da wancan dan ka wani ba zai fahimci ba cewa akwai mahallu shahir zahiri a ciki yace fa innahu laula izmul fal yace dan ba girman farala ba da Umar ba zai mishi inkari ba me yasa yake sammako ya taho juma'a kenan tanan gurin sai mu san cewa sammako zuwa ga juma'a yana da farala wannan litani mai albarka na al-Imam al-Bukhari in ba wanda ya san manhajin shi ba da sanin yadda ya kawo litahin shi mutum ba zai san ba me ke kumshi a cikin na ilimi sai kasance kamar Sulaimani Hamilu Asfahan ko ka iya rugal larabci ko ka karance shi karanta kawai ta matani kadai zallan matani kawai gaban malami ba tare da sharhi ba karanta shuruh na shi littafin mai albarka ba sai kasance kawai kana ganin ka fahimta ne amma kuma baka fahimce shi ba me yasa dan saboda shi ba kawai fasara hadisin bane yake bukata kawai abin da yake bukata manhajin da ya dora da kuma me yasa ya kawo hadisin karkashin baba kowane baban da zai kulla da manhajin shi babu na shidda babu duhuni lil juma'a baban da ke bayanin sa mai ga juma'a fihi ya kawo hadisi a cikin shi na 183 yace haddathana adam akhbarana ibn abi zi'ib an sa'id al-maqburi yace akhbarani abi babana bani labari an ibn wadi'a an salman al-farisi qala yake cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaktasilu rajulun yawm al-jum'a wani mutum ba zai yi wanka ba ranar juma'a wa yatadaharu yayi tsarki mastada amin duhurin yadda ya samu matukar iyawa shi na tsarki wa yadda hinu min duhuni ya shahu mai daga man shi mai na shahwa na jiki aw ya muslimin dubi baiti ko ya shahwa daga tularen gidan shi summa ya kharuju sannan ya huto fala yufarriq baina sunaini ba zai raba tsakanin mutum biyu ba kamar irin raba tsakanin mutum biyu irin wanda ya zo juma'a yana kallon guri can gaba yayi ta cutar da mutane yana wawware su yana tsallaka su wannan ya cutar da su ya bata ladan wannan sammakon da yayi yace summa yusalli ma kutiba lahu sannan sai ya sallaci abinda aka rubuta mishi summa yunsitu idza takallama al-imam sannan yayi shiru idan liman yana magana illa gufira lahu ma bainahu wa bainal juma'atil ukhra, sai Allah ya gafarta mishi abin da ke tsakaninta da juma'a ta gaba. In ya hada wannan abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanu, yayi wanka ran juma'a, yayi tsarki daidai iya gurgurun shi tace arwalla, sannan ya shafa mai, ya shafa talare, ya huta kuma ya zo masallacin ba tare da ya cutar da mutane ba, kuma yayi shiru lokacin da liman ke huduba ba zai yi wata magana ba, mun sani cewa magana cikin huduba an hana haramun. To wannan abubuwan shidda su ne mutum ya kiyaye zai samu wannan ladan. Ai ya shahara a bakin mu cewa juma'a tana kankare zinubai daga san juma'a zuwa juma'a har ma da karin kwana uku. To sai wanda kiyaye wannan sharadin guda uku guda shidda, sai an kiyaye wannan sharadin ba zawwa kadai ba. Anan da yake cewa ya tataharu masada a yayi tsarki matukar iyawa shi, zahirin magana yana nihin ya kai mubalaga wajen tsabtace jikin shi da gusa kazamta, tana yiwa hamma hudda farce ya shiga ciki da kuma gusa gashin jiki da kuma aske gashin mara da cire gashin hamata, dukkan su sun shiga kalkashin tsarki. Dan bayan ya ce wanka, bayan ya yi wanka kuma ya ce wa ya tataharu mastada amin duhurin, ya yi tsarki matukar abin da ya samu na tsarki. To ya ce abin da ke nuni ga wannan ruwaya Al-Hafiz Al-Bazzar cikin hadisin ruwaya Abi Darda daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ke ce at-taharatu arba'un, tsarki guda hudu ne: qassu sharib, aske gashin, rage gashin baki, wa halqul ana, da aske gashin mara, wa taqlimul azfar, da yanke farce, wa siwak, da asuwaki. Kaga nan ya ambaci abin nan guda hudu, abubuwa guda hudu. A cikin sanadin shi akwai Muawiyah ibn Yahya Bazzar yake cewa laysa bil qawi. Al-Imam Ahmad ya huddo da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Hibban cikin sahihin shi ta hanya Abdullah ibn Amr ibn al-As yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu yawmal udha idan li hadhihi al-umma, an umarce ni ranar laye idi ce ga wannan al'umma. Yace sai wani mutum ya shigo yace ban samu ba ya ma'aikin Allah sai yar karamar dabba na yi, ashin zan iya laye da ita ita ma mace? Yace a'a, walakin ta'khudhu min sha'rika, sai dai ka riki daga gashinka, ma'ana ka aske gashinka, wa tuqallimu azfarika, ka yanke farcenka, wa taqsuma sharibika, ka rage gashin bakinka. Al'ada ta musulmi ba ai wace da ta bature zaka gabe da gemu, amma kuma sai gashin baki mai yawa. Wannan al'ada ce ta kazamta da musulunci ya hana an aka sun abinda Annabi yayi umarni ne. Yace fazalika min tamamu udhi tika inda Allah, wannan yana daga cikin cikas layyaka a wajen Allah madaukin sarki. Wannan abinda zai nuna mana mustahabbi ne tsarki cikin layya da ijiddika ga wannan tsarkin da Annabi ya zanu, kuma yana daga cikin ibada. To kenan tunda ko juma'a ma tana daga cikin idi, kenan yin wannan abubuwan ana so yin su ranar juma'a, kamar yadda idul fitr da idul udha ana so a yi. Da yace shahu mai daga shahu man shi nan gurin yana nuna cewa at-takhayyur ne bainal amrayn imma lidihan aw tadawwu an ahaduhuma kafin. A nan gurin idan mun lura da kyau cikin hadisin me yace mana, cewa yayi wa yataḍaharu mastaḍa'a min ḍuhurin, sai ce wa yadahinu min duhunihi aw yamussu min ḍibi baytihi aw da tazuli takhayyur ne, kenan ɗaya zaka zaba cikin biyu, ko ka sa tarare ko kuma ka sa mai, dan saboda ɗayan su ya zamana madadin ɗaya, kenan su cikin sa ɗaya in kai ya wadatar ma da ɗayan ba sai an hada su ba. Kenan abubuwan da muka ce shidda sai su koma biyar in an dauke shi akan cewa aukin wannan litakhayyur ce. Da yace min diba baitihi shiru ana, da yace turaren gidan shi, dukkan abin da zai fito daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, magabata masu sharhi, malamai Allah musu rahama, suna kokarin bayyana mana da sa doguwar basira da huddo ilimi kalkashin abin. Nan Ibn Rajab yace da Annabi yake cewa daga turaren gidan shi, nuni ne yake mana cewa idan bai yi da turaren ba wajibin shi bane ya tahi nema. Shi yasa aka kayyade shi da cewa da turaren gidan shi, dan kai tahiyya ta nema ya ce yau ba juma'a ce ina kai kasuwa in nemo turare ko in. He Annabi ya kayyade shi da cewa min dibi baitihi. Al-iddihan kuma shine shahu, mutun ya shahu gashin kan shi da mai da gemun shi da gyara shi da kuma sarce shi. A cikin ruwaya ta sahihi Muslim daga Jabir ibn Samura ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kadi shamata maqdama ra'si wa lihiyatihi, yana sarce magabacin gashin kan shi da gemun shi ya sarce shi. Yace fakana izad da hana lumi tabayyana, ya kasance idan ya shahu mai bai bayyana. Wa iza ashasar asahu tabayyana, idan gashin shi yayi furcaca sai haka nan kin ya bayyana. Wa kana kasiru sha'arul ra's wal lihiya, annabi ya kasance mai yawan gashin kai ne da kuma gashin gemu. Hadisin sahihi Muslim ya huddo shi. Wa kad kana nabi, annabi ya kasance yana amfani da turare hatta a cikin shahu magashin kanshi. Al-Imam al-Bukhari ya huddo hadisi cikin litafin shi daga Rabi'a, yace naga gashi daga cikin gashinan Annabi alayhi salatu wassalam, sai na tambaya aka ce mini ihmarra min dibi yayi jani dan saboda shi manda annabi yake shafa mishi alayhi salatu wassalam dan shi ya ga mana cewa wanda ya kasance da kai gashi a tare da shi falikuramahu ya girmama shi girmama shi shine kula da shi da tsabtace shi da sarce shi da shafa mishi mai yace wa kharraja al bazar kenan nan gurin gahi da matasa sun rigayi sarigai latija wajen faralak da kula da gyara gashi da tsabtace sunna ce ta annabi alayhi salatu wassalam dai in ba da niyya ba suka yi al imam al bazzar ya huddo cikin musnad kin shi daga hadisin ibnu aqil daga anas cewa umar ibnu abdul aziz yayi tambaya game da khidabun nabi kwabawa ta annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala sai ce ni na ga wani gashi daga gashin annabi yayi wani launi sai aka ce mishi wannan ai ma'ana su wannan wanda basu ga annabi bane gashin na annabi kuma da aka ajje aka killace gidan tarihi suke tambaye sahabbaiya akai muka ganshi yayi jawur haka sai suka ce annabi alayhi salatu wassalam ai ya kasance yana sama gashin kanshi mai yace sannan ya huta nan gurin cikin hadisin da yace summa ya kharuji sannan ya huta yana nuni zuwa ga cewa dukkan wannan abubuwan a cikin gidan shi zai da shafa man da wankan da sanya turaren dukkan su a gidan shi zai sai yasa annabi ce sun mai kharuju kenan kaga ba a hanya bane zai in a hanya yayi kaga farala ita mata hawadi dole sai rasa basira kamar yadda malamai suke cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam sannan in ya gama rada sai ya huto sai annabi yake cewa ba zai raba tsakanin mutum biyu ba sai Allah ya rubuta mishi kuma ya kasance ai sallaci abinda Allah ya kaddara mishi na nafila ma ku ci balahu daga nan sai malamai suka ce nafila ta ranar juma'a battar kaidi in raka'a 50 kake da dama in 100 ce in 1000 ce babu kaidi ta ranar juma'a kahin liman yazo kuma babu zancen cewa rana ta kai tsakiya an hana summa yusitu za ta kallama al-imam sannan yayi shiru idan liman yazo wannan abubuwan dukan su baban su zai zo bukhari zai kawo su da baban su nan gaba yace sai an yi mishi gafara da zuwa juma'a ta gabanta abinda ake nihi saga'iru zunub ba manya ba kamar yadda bukhari muslim ya huddo hadisi daga abi hurairah daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-salawatu al-khams wal jumu'ati ila al jumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtanibati al kaba'ir can an kawo mana hadisin mu a kai a mutlaq ba kaidi to amma na an kayyade cewa da kaba'ir banda kaba'ir kenan saga'iru zunub ake dan kaba'ir su yi mutun ya tuba hadda a cikin wata ruwaya yace hadda karin kwana uku haka muslim ya huddo daga hadisin abi hurairah daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa manigta sala yawmal jumu'ati summa atal jumu'ata fa salla ma quddira lahu summa ansata hatta yafru al-imam min khutbati fa salla ma'ahu gufira lahu ma bainahu wa bain al-jumu'ati al-ukhra yace wa fadli salasati ayyam ruwayan muslim yace hadda karin kwana uku me yasa li anna al-hasanatu bi ashri amsalha haka abu dauda ya huddo shi ma daga abi hurairah ya ambaci karin kwana uku wannan wa ziyadatu salasati ayyam hadisi na gaba hadisin ibnu abbas hadisi na 884 al-imam yake cewa haddathana abul yaman akhbarana shu'aib an az-zuhri qala dawus dawus yake cewa qultu ibnu abbas nace ma dan abbas zakaru anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala sun ambata cewa annabi alaihi salatu wassalam yana cewa igtasulu yawmal jumu'a ku yi wanka ranar jumu'a waghsilu ru'usakum kuma ku wanke kawunanku wa illam yakunu junuban wa illam takunu junuban koda buku da janaba wa asibu min al-dibi kuma ku sa tarari ibnu abbas yace ammal guslu fa na'am amma wanka haka ne wa amma dibu fala adri amma tarare ban sani ba hadisi na 885 al-imam yake ce haddathana ibrahim ibn muhammad ibn musa yace akhbarana hisham an ibn jurayj akhbarahum an qala yake cewa akhbarani ibrahim ibn maisara an daus an ibn abbas annahu zakara qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci fadar man annabi sallallahu alaihi wasallam fil ghusli yawmal jumu'a gami da wanka ranar jumu'a fa qultu ibn abbas he nace ma ibn abbas ya musu diban auduhuna mai sirare zai shafa ko kuma mai in kana inda ahli in akwai a wajen iyalan shi fa qala sai ce la a'lamu ban sani ba kaga nan manyan magabata kamar sahabban annabi alaihi salatu wassalam ba su yin nauyin an tambaye su hukuncin wani abu ba su sani ba kawai ce ban sani ba bai tsayawa ya shiga wani kamakame balle har ya kasance yayi kuskure dan nan gurin abin da yake nihi wai daya ne zai zaba cikin turare ko mai kamar yadda muka bayani cewa su sun ce da aka kawo aukin nan lil ikhtiyar ne zabi ne shine ya tambaye shi madmunin dai abin da ke cikin nan cewa Abdullahi dan Abbas ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wankan juma'a wa annahu lam yakun indahu min zikr diba amma a wajen shi ba a ambaci ba turare wa duhun da mai yace fa ya tamilu annahu nafa an yakunu zalika an annabi sallallahu alaihi wasallam tana yuwa yana nihin ya kore a ce wannan daga annabi yake wa ya tamilu annahu nafa an yakunu zalika mustahabban bil kulliya tana yuwa kasance yana nihin ambatan sun bias ba su cikin mustahabi gabaki daya yace fa innahu idza lam yakun indahu an annabi sallallahu alaihi wasallam fihi shay'un fa innahu yaqdi tatawaqquf fi istihbabihi dan shi idan ya kasance a wajen shi bai zo ba daga annabi bai tabbata ba daga annabi wani marawaci ne ya kara to wannan sai zamana babu magana mustahabbanci dole zai tawakkufi akan wannan amma ya ce wa fi sama'i zuhuri li hadha alhadith min tawus nazarun a ce zuhuri ya ji wannan hadisin daga tawus akwai nazari wala allahu balagahu anhu mai yiwa balaga ce zo mishi fa innahu kana kaseer alirsal dan shi mai yawan irsali ne na hadisai hey babu na bakwai yace babun yalbasu a hasanu ma yajidu baban da ke bayanin mutun zai sanya mafi kyan abin da ya samu na tuha rajuma hadisi na 886 al-imam yake cewa da sana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an Nafi an Abdullah ibn Umar anna Umar ibn al-Khattab ra'ahu latan sira yaga kawawa da take sira inda babul masjid a wajen kowar masallaci zan mutar da bayanin ta fa qala sai yake cewa li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga Annabi sallallahu alaihi wasallam law ishtaraita hazihi ina ma ace ka sayi wannan tuha yace falabista hayumar juma'a kake sa ta ranar juma'a walil wafad iza qadimu alayka da fatake wanda zasu zo daga gare ka al wafad shine gungu na jama'a da za a turo daga wajen wani shugaba su kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ziyara dan saboda neman wani hukunci ko karanta addini kamar da mun ga ziyara wafad abdul qais zawwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga a cikin hadisin na bukhari can baya da ya wuce faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam kace inna ma yalbasu hazihi man la khalaqa lahu fil akhirah wanda ke sanya wannan saboda ta al-hariri ce kamar da zan mu ga sharhin sirayi yace wanda ke sanya wa'annan wanda bai yada rabo a lahira shi yake sa su shinan ya zaburar da annabi cewa ina ya sa mai saye su dan saboda shiga jama'a abinda ake nihi anan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da umar ga abinda ya nema na ayi a sanya ado a ranar juma'a anan gurin abinda bukhari yake nihi abinda bukhari yake nihi nan gurin kun ga babu ambatan cewa annabi ya sanya mafi kyan tuha a ranar sallar ranar juma'a amma abinda yake nihi tunda har Umar ya bujuro mishi cewa yayi hakan kin kuma bai yi raddi ba kawai dai ya mishi raddin haramcin tuha yake nuna cewa ana san hakan kin dan da ba a so annabi ba zai mishi dan mun san cewa sunna ta kaririya tana daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam nan Umar ya hada annabi ya tabbatar da shi wanda ke nuna cewa sunna ce ta shi alaihi salatu wassalam wa zahiru anna zalika kana adati zahirin magana wannan yana daga cikin al'ada ta annabi alaihi salatu wassalam fali haza qala lahu Umar shi yasa Umar ya gaya mishi wannan magana dan ya san cewa halin shi ne idan zai yi jama'a in zai jama'a zasu zo mishi zai sanya kaya mafi kyau kamar yadda yake sanannen al'ada ce ta mutane wa inna man tamanna min hadhihi al-ulla abin da yasa annabi ya kyamsa wannan tuha ya kyamsa shawaran nan dan saboda al-hariri ne khalis ko kuma mafi yawaicin ta al-hariri ne a cikin hadisin Abdullah ibn Wadi'a daga Abi Zar daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa manigta sala yawmal juma'ati wanda yayi wanka ranar juma'a fa ahsana al-ghusla ya kyautata wanka summa labisa min salihi siyabihi sannan ya sanya kyakkyawan kayan shi sai ya ambaci sauran hadisin kaga wannan hadisin shi Imam Ahmad da ya toshi da Ibn Majah wanda ya gabata wannan kyarara mahallu shahid yana waje cewa summa labisa min salihi siyabihi to amma bai cika sharadin Bukhari ba zai kawo shi ba sai dai ya kawo wanda ana daukan mahallu shahid in ta huskar aboye ta huskar ba a zahiri kyarara ba wanda ya cika sharadin shi zai kawo wanda za a dauki mahallu shahid aboye dan wani zai ga cewa to kuma me yasa ga hadisai kyarara wanda suke bayani akan sanya kyakkyawar tuha ranar juma'a ga su da yawa ana ta yawo da su yake kawo su yake kawo mana wanda sai ta hanyar hikima za a gano ina ma mahallu shahid kin na saboda ba su cika sharadin shi ba ya wallafa littafin shi a bisa sharadi da yasa yace wa kharaja ya huddo ayyanan ta hanyar wani hadisin salam yake cewa yaji annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma ala ahadikum in wajada an yattakhiza sawbayn liljum'a aswa sawbay mihnatihi ina ma a ce dayan ku babu lahi ga dayan ku a ce ya samu tuha biyu wanda zai aje su kawai na zawwa juma'a ne banda tuha shi ta aikin gida kenan kaga shi ma wannan mahallu shahid kyarare huddo haka ibnu majah ya huddo shi da cikin wannan da wannan sanadi bai haqi ya huddo shi ma daga ruwaya hajjaj ibn arda daga abi ja'far daga Jabir cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya rubusa burdatul ahmar fil idain wal juma'a yana sanya tuho shijawa ta mai kyau a ranar juma'a da kuma ranar idi guda biyu kaga nan ya nuna kyarara na daga cikin aiki na Annabi alaihi salatu wassalam haka Hushaym ya rawaito hadisi cewa Annabi ya kasance ranar juma'a yana sanya wata tuho shija kuma ya sanya rawani ranar har ya gama da rawani in a idi ne haka Ibn Sa'ad ya huddo cikin At-Tabaqatul Kubra a matsayin hadisi mursal amma wa hazal mursal ashbahu mursal kin shi yake kusa da daidai ba kawo shi a matsayin mausul ba Tabarani haka shi ma ya hudo daga ruwayar Sa'ad ibn Sulayt daga Ja'far ibn Muhammad daga baban shi daga Ali ibn Husaini daga Ibn Abbas cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu yawmal Eid burdatan hamra ya kasance yana sanya jattuho shi ranar wannan ranar Eid amma sanadin shi gairu mahfuz ma'ana shaz ne ita wannan ruwaya da ma hadisai da dama da al-Imam ya kawo a cikin nan muna ji ana ambata cewa Annabi yana sanya jattuha kuma a ruwaya ta hadisin Abu Dauda can a gaba zan mutar da cikin baban tuha cewa an hana sanya jattuha to abinda malamai suke sanar yana cikin mukhtalaful hadis malamai suna da hanyoyin da suke hada hadisan wannan gashi can ya hana sanya jattuha kuma shi nan gashi yana sawa a ranar idi da ranar lai da ranar juma'a to malamai suna da ittijahat da dama yana daga cikin abun gakin da ne tanawulin shi cikin risala ta yana da tana wannan da dama da ma wasu sun tafi akan cewa ya kasance jan wannan da ya hana ja urwan da babu wata kala ko daya shine Annabi yayi hani amma inda garwayan wani ababu lahi wasu kuma sun tafi akan cewa hani mu ya shafa shi kuma idan mun ga ya sa ja babu cin karo tsakanin hanin shi da aikin shi Annabi alaihi salatu wassalam ya ce muku la ta'arudu bainal qawli wal fi'l babu cin karo tsakanin aiki da wannan da fada mu da ya ce mu cewa kakkusa shi indan mun ga ya sa ba hujja bace mu ce to mu ma hay mun sa tana yiwa shi ya kasance khasun bihi ko kuma ya kasance shi an bashi damar wannan mu aka hana ma saboda yana da khususiyat nashi kenan tsakanin aiki da wannan malaman usulul fiqh sun ta cewa babu cin karo tsakanin aiki da wannan yadda malaman hadisi suke ta kokari wa jima na ga hadisin littafin da na huddo shi na karance shi ma wanda wani malami yayi hadisan magana wanda sun ci karo da aiki ga inda Annabi ya ce ayi kaza kuma shi bai yi ba akwai ta'arud akwai maganganun da amsar da aka bada ko kuma yace ka ayi kaza irin nan ka asa jittuha kuma shi gashi ya sa ba za a ce ba ya saba ma umarnin a aiki ne kuma dama wajen aiki ko malami kake ta'amuli da shi kai aiki da abin da ya baka na hukunci da kaji na bakin shi ba a aikin shi ba ba daga aikin shi ba dan ka dauki aikin shi sai kai shi yana da itlalat yana da wasu dalilai da yasa yake yin wannan kama ala sabilil misal mu ɗauki misali a cikin sallah malami ya ce maka azama na biyu azama na biyu cikin karatutukan shi ya ce maka azama na biyu na sallah ana yin zama na abun nan ne na iftirash ne ake yi mutun ya zama da tsuwawan shi da utubar kashi ta zamana ƙasa kafa shi yake fadda ita yadda dai muka gani a darasin Bukhari malami yayi wannan bayanin kuma kai sai ka ganshi ba wannan zaman yake ba tsugunni yake a zaman tahiyyar ta ƙarshe to sai kace ka bar darasin shi ka doki aikin shi kai ko koyo da shi ba zaka yi wannan ba dan tana yiwa an ka bincike shi ya ce maka kafata take ciwo kenan kaga daga nan gurin kai ka riki aikin shi bisa kuskure kai ta yi a bisa kuskure shi kuma zuwa gaba hawasa zai dan yanzu da yake yana da wani dalili to wasa haka suke taujihin wannan hadisan na Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu wanda ya ce kaza shi kuma tana yiwa akwai hadisin da muka wuce can sunan Abi Dawud irin wannan mas'ala Annabi alaihi salatu wassalam da yayi hutsari a tsaye wanda hadisan akwai shi a Muslim kuma akwai wani hadisan duk da ingancin su baya da kwari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan haka to idan har ma wancan ya inganta hanyoyin da malamai mun ga wata hanyar da suke cewa wanda al-Imam ya kawo ta a cikin Khaddabi cikin ma'alimus sunan da ma sauran malaman sharhin hadisi cewa yayi haka ne lijurhin kana bi ma'adabihi yayi ne a tsirin saboda a jikin kafar shi yana da rauni a wannan lokacin da bai iya tsugunna to kaga wani in ya dauki hukunci akan aikin ya bar magana sai ya dauke ta akan kuskure shi yasa dai a takaice malamai suka ce babu cin karo da juna tsakanin aiki da fada matukar sun inganta duka fa babu masu rauni wanda na bada misali na hutsari shi yana da rauni hadisin hanin to amma ana maganar in sun inganta gabaki daya hanyar da ake bi a rabi tsakanin wannan rikicin da ke tsakanin su nan zamu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara akwai wani hadisi a akwai sauran shi inda an gani hadisi ɗaya ne na kawo a ciki a rabin shi ne aka yi ba ida sashi ba shi na ƙarshen annabi na abbas an fil gusul yawm al-jum'a fa qultu lima ayyamu sabiban aw duhuna wannan na tsakiya ne da yake cewa gusul yawm al-jum'a wa gusulu ru'usakum wa in lam takunu junuban wa asibu min ad-dibi ina yake ba shi wani ka gwada mun inda ina zuwa فقلت لابن عباس اي مس ديبا او دهنا ان كان عنده فقال لا اعلمه هو باب يلبس احسن ما يجد وجن ترجمه كوكي ني با ايده ساشي با ني انا النسخه تابي ايده ساشي با ديدي انا ني تساند الله خلق له في الاخره يتي ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حللن سنن سي wani ado ya zo ma annabi mai tsira da amincin Allah fa da Umar ibn al-Khattab ya ba ma Umar dan Khattab minha daga cikin tahullatan wata kawa fa qala Umar sai Umar yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah ka sautani ha wa kad qulta fi hullati udarid ma qulta ka sa mun ka bani ka tuhatar da ni wannan tawak kuma bayan kawa ta al-hariri ka fada abinda ka fada ka ce mai sawa irin wannan wanda bai da rabo a lahira fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inni lam aksuka ha ni bam tuhatar da kai ita ba li talbasa ha dan kasa kenan dan haramcin sawa kuma bai sawa cewa ita tuhata al-hariri kwata kwata an haramta ta kenan da nan baka kamar yanzu ku zinare mun dauka cewa zinare ai tiya ta zinare an hana shan abin sha a ciki kenan kuma nan ba zai hana ai wani amfani da ita ya rike ta a kaddara a kai ta kasuwa a saida ai wani abu daban amma ba a rika yin an za a yi wani abu wata ajiya cikin ta ko wani abu da amma sha abin sha ko cin abinci shi aka hana to shine annabi yake mishi nihi anan cewa ba dan na hana cewa an hana sa ta ba kuma an hana mallakarta ba wannan bane ba duk abin da aka hana bane ake hana mallaka shi intifa'u bihi sai wanda ya kasance haram kin shi ta karshe ce kamar su giya yace fa kasaha Umar ibn al-Khattab akhallahu bi Makkah mushrikan sai Umar dan Khattab ya tuhatar da wani dan uwan shi a Makkah wanda yake mushriki ne kenan ba shi ya sanya ta ba Umar dan Khattab sai ya tuhatar da wani dan uwan shi wanda yake mushriki ne dan saboda shi mushriki ya kasance ba haramci ba akan shi yake ba to amma nan gurin malamai suna daga cikin akwai mas'ala ta usulul fiqh halul kuffar muqadabuna bi furu'u shari'a amla shin kafurai ana musu muqadaba da furu'u shari'a ba asali na shari'a ba na aqida wannan an san da su ake amma furu na shari'a wanda za a ce asa kaza wanda za a ce ayi kaza a bar kaza ayi kaza a bar kaza shin kahuri ha shi umarni idan annabi ya ce ku yi asuwaki shin hadda kahuri a ciki idan bai yi ba shi ma yana cikin kalkashin yayi watsi da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka tai akan cewa la yuqadabuna bi furu'u shari'a daga cikin hujjar su akwai wannan hadisin na Umar tunda shi gashi da bai sa ba sai ba dan uwan shi mushriki ya sa dan ba shi ya fahimci cewa kuma laysu muqadabuna bi furu'u shari'a ba ana musu magana ba da rassa na shari'a ana musu magana dai da asalin shari'a kana nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara